take a leave now. Thank you very much. Salma.
Mita 88.5 da Laisim Razamani Abubakar Sabo ake tare da shi daga nan rundunar Civil Defense ke unguwar Yangoro ko mu ce daga shell quarter rundunar Civil Defense ke a garin Dangoro a karamar hukumar Kumbotso inda a wannan rana suke yayi wasu daga cikin ma'aikatan da aka dauka ko mu ce sabbin ma'aikatan da aka dauka na shekarar 2019 kuma kamar yadda ake jin tashin sarewa a daidai wannan lokaci wato ci gaba ake da fareti na ban girma da kuma nuna gwanin cewa a wannan wuri kuma kamar yadda ido na yake gane min a daidai wannan lokaci akwai manyan baki da suka zo wannan wuri kama daga wanda ya wakilci commander general na wannan runduna na kasa baki da wato wanda mataimakin controller wato mataimakin commander general din ne mai suna professor Shaka Ilyas Dam kuma kamar da nake gani akwai wakilcin gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji wazirin gaya da wakilta akwai commissioner yan sandan jihar Kano wato Sama'ila Sha'ibu Duku shi ma ina hango shi a wannan wuri akwai wakilci daga rundunar tsaro ta wato custom akwai kuma hukumar nan dake ajiya da gyaran hali ta jihar Kano shi ma naga wakilcin su akwai wakilci daga sojojin ruwa akwai kuma daga ita kanta hukumar nan ta ICPC sannan kuma yanzu haka kamar yadda nake gani ga wato permanent commissioner na ita wannan hukuma ta civil defense migration da kuma federal fire service wato malam Ado Jafaru wanda shi ma tsohon immigration ne wato assistant controller general na immigration mai retire wanda din nan asalin jihar Kano ne ga kuma su wadanda za a yaye din nan burjik sun barbazu kamar yadda ake gani sun bara gudanar da fareti a daidai wannan lokaci ga kuma al'umma yan uwan su daban-daban da su ma nake gani a wannan wuri nan gaba kadan Allah da zan dawo a karo na biyu da zan tawar da gani da wasu daga cikin manyan bakin idan hali yayi Abakar Sabo akan mita 88.5 da Laifin Zamani daga headquarters rundunar tsaro civil defense kenan jihar Kano.